To fa jama'a ina kuke mutanen duniya ga munan mun zo mu yabe Yesu Isa al-Masihu mai iko mai daraja uban gaskiya uban kauna sarkin sarakuna ne shi fa kai ku zo arewa tudu kusu kudu ku zo mu yabe shi ina kuke ga munan ba ku zo
Who is like who is unto thee? There is none like you. Who is like who is unto thee? There is none like you. I ask for one, you give me plenty.
Yeah.